lafiya ƴan uwa mu kauda bambanci zaman lafiya shine tushen ci gaba sarki mu hada kawunan mu komai zai sauki duk wanda ya tuna bara bai ji dadin bana ba
mu zauna lafiya ƴan uwa mu kauda bambanci zaman lafiya shine tushen ci gaba
musulmai da kristan mu zauna lafiya mu yi zaman soyayya mu bar zaman kiyayya Allah ne ya hada mu mu yi zaman tarayya abinda Allah ya hada wa ne mutum ya raba
mu zauna lafiya ƴan uwa mu kauda bambanci zaman lafiya shine tushen ci gaba
Yoruba Ibo da Hausa Kanuri da Fulata Nufe Ibra da Babur Igala zana furta duka sauran kabilu mazan mu da mata in muka hada kanmu kasar mu za ta ci gaba
mu zauna lafiya ƴan uwa mu kauda bambanci zaman lafiya shine tushen ci gaba
kabilanci ƴan uwa mu bari babu riba bambanci na jinsi babu kyau mu duba kada mu kyamace juna goben mu za mu duba lafiya alheri zai zo gaba
mu zauna lafiya ƴan uwa mu kauda bambanci zaman lafiya shine tushen ci gaba
malaman mu na addini kun yi sai ku dada matan zaman lafiya kawunan mu kun hada gargadi ku yi wa matasa domin a kauda fada mu zauna lafiya ƴan uwa mu kauda fargaba zaman lafiya ba wanda na kushe a nazar ta kai ta kasin ba dan na gaji ba
mu zauna lafiya ƴan uwa mu kauda bambanci zaman lafiya shine tushen ci gaba
mu zauna lafiya ƴan uwa mu kauda bambanci zaman lafiya shine tushen ci gaba